أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايهن كيوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا متجب على كراتين لتاهم من تارن البركة شيني السنن على الإمام ابن ماجة الكزويني رحمه الله تعالى واند وانن شيني درسينا قوم شاعدا muna cikin muqaddima tashi cikin kitab fada'ilus sahaba jiya mun ga farala ta Abubakar mun ga ta Umar mun ga ta Usman to yau wanda zai yi kamar ya rattaba shi ne akan tsarin khilafas fadlu Ali ibn Abi Talib radiyallahu an farala ta Ali ibn Abi Talib Allah ya yarda da shi kamar yadda muka yi bayani abin da ya sa malaman sunna suke kawo bayanin fara fada'il na sahabbai jumlatan wa tafsilan ajmalace da kuma abun dai bayan daya me yasa dan saboda raddi ga rawafid raddi ga ƴan shi'a da suke zagin sahabbai wanda akira suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to suna bayyana mana wannan dan saboda kauce ma wancan mummunan kudirin ga sahabban annabi alaihi salatu wassalam fa hadisi na 114 al-imam Abu Da'a ibn Majah Allah mashi rahama yake cewa haddathana Ali ibn Muhammad haddathana Waqi' wa Abu Muawiyah wa Abdullah ibn Numayr anil Amash an Adi ibn Sabit an Zurr ibn Hubaysh an Ali radiyallahu anhu qala yake cewa ahida ilayya an-nabiyul ummi annabi wanda yake ba ummi ya mun alqawli Allah annahu la yuhibbuni illa mu'min cewa ba wanda ke kaunata sai mu'mini wala yubghidni illa munafiq kun babu mai kina sai munafiki wannan hadisin sahihi ne dan muslim ya huddo shi haka tirmizi haka al-imam an-nasa'i nuruddin sindi yake cewa ma'anin la yuhibbuni hubban la'iqan la ala wajhil ifrat so wanda ya dace da shi ba so wanda ya wuce gona da iri ba irin na ƴan shi'a qala fa innal khuruj an al-hadd ghayr matlub dan cikin komai aka ce mutun ya wuce iyaka to wannan ba shi ake nema ba walaysa min alamatihi bai daga cikin alamun usan yace barkar yuaddi ila al-kufr wa dugyana yana iya kai mutun zuwa ga kafirci irin wani san da ma kuma wanda ya wuce gona da iri yace fa inna qauman kharaju an al-iman bil ifrad fi hubbi isa wasu jama'a da dama sun huta daga imani sun kafurta saboda san annabi isa suka wuce hasar kai shi matsayin Allah ko dan Allah wala bigidni bila sababin ma'ana yace babu wanda zai kini da sababi na duniya yufdi ila zalika bi tab wanda dabi'a shi kawai ta sa ya ji yana kina sai yace illa fal bugud kama yajri min al mu'amalat al mu'addiya tab'an laysa min al nifaqi asalan wani ki zai kasance shi karan kan shi kikin baki bane wanda zai kasance na alama ta munafici amma na ana magana so kawai wanda ba sauki ba sababi ba dalili kawai dan saboda hakana kaifa wa qad sabbal abbas aliyin fi ba'di ma jara bainahuma fi majlis a cikin sahabbai akwai wasu wanda sahabbai sun samu wannan da Umar da shi aliyin sun samu hushi da rishin jituwa da annabi da Umar din aliyin nake so kenan kaga wannan ba za a dauke shi ba akan cewa duk munafukai ne a ba irin wani abubuwa ba da suke gittawa kawai sababi dan wani lamari na duniya wanda babu dalili kawai haka hadisi na 115 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn bashar haddathana muhammad ibn ja'far haddathana shu'ba an sa'ad ibn ibrahim qala sami'tu ibrahim ibn sa'ad ibn abi waqas yuhaddis najin shi yana bada hadisi daga baban shi dan sa'ad ibn abi waqas ne daga annabi alayhi salatu wasalam annahu qala li ali yace ma ali ala tarda an takuna minni bi manzilati harun min musa shin ba zaka yarda ba ka kasance a waje na matsayin annabi harun ne a matsayin annabi musa wannan hadisin al-imam al-bukhari da muslim suka hudo shi muttafaqun alayhi yana cikin hadisan da ƴan shi'a suke ruko da shi su ce annabi shi bayan rasuwar shi ali ya cancanci shugabanci dan annabi gashi nan gurin ya ce bi manzilati harun min musa shi suke daukan cewa annabi ali shi ya cancanci halifanci shi yasa nan gurin zan mu sharhin shi yace wa manzilatu haruna min musa kanat buzara wa hiya la taqdi fadluhu wa taqaddasuhu fil khilafa mahi matsayin na annabi haruna a wajen musa mu gane shi wani irin matsayi ne na kasancewar shi wazirin shi ne mai karfafa shi ne ba yana nuni akan farala shi ba da tsarkake shi cewa shi zai kasance halifa bayan abin nan bayan annabi ya bar duniya yace dan saboda khalifa daban wizara daban annabi harun dangance da annabi Musa wazirin shi ne ba halifan shi bane kenan wannan ko wizara haka ali ya kasance dangance da annabi alayhi salatu wassalam mai karfafa shi cikin addini da yace bi manzilati haruna min musa alqadi yake cewa hazal hadisi ta'allaq da bihi rawafid wal imamiyya wannan hadisin rawafid da imamiyya sun yi riko da shi wasa'ir firqi shi'a da dukkan wasu bangaren ruka na shi'a cikin halifanci haki ne na ali kuma cewa annabi ya mushi wasiya cewa shine halifa sannan sai suka yi sabani daga cikin su rawafid din su kansu daga nan suka kafurta sahabbai wajen gabatar da wani wanda ba aliyin ba wasu ma suka wuce kenan suka kai akan cewa sun ki dun umarnin annabi kawai duk sun kafurta tunda aliyu ne aka ce annabi yamma wasiya cewa inna rasu kai ne halifa da wai wannan hadisi wasu ma suka wuce nan suka ce aliyu shi ma karan kanshi ya kafurta dan saboda bai tashi ba akan nemo haƙin shi kuma baya san annabi cewa annabi ne ya umarce shi cewa halifanci naka ne da wannan hadisin ne wai suka fahimci cewa annabi yana nihin cewa kai halifa na ne yana cewa ikhlifni fi qaumi ka zama halifa na cikin mutane na da annabi Musa yake gaya ma annabi Harun cewa ka zama halifa na to bisa san ba cewa halifancin wancan na annabi Musa da yake gaya ma Haruna da ran shi ne ya tafi wani guri yace ka zame mana halifa na cikin mutabana halifanci mana bayan ya mutu shi ya zama halifan shi wanda ɗan shi'a suka tahi akai sun ki kafa hukuncin ne akan gurguwa fahimta kuma suka kafurta har aliyin ma ga baki daya wasu daga cikin su babu shi yasa ai malamai ke cewa babu wani wanda ya kasance wanda addinin su udhuka ne kayan dariya ne kayan mamaki kamar ɗan shi'a abu ne mara digi a cikin sha'anin addinin su cikin littattafan kansu ba wai magana su ta baki ba abubuwa ne na rashin digi yace wa haula akhafu mazhaban na karshen wannan sun yi kowanne haukan mazhabi wala shakka fi kufur man qala hadha ba shakku duk wanda ya faɗa hakan shine kafir dan ya kafurta wanda al'umma sun yi ittifaqi akan cewa mummuni ne musulmi ne shine aliyu idan suka kafurta su sun bata shari'a sun rushe musulunci amma wanda wannan wanda ba so masu wuce gona da iri su sun shiga ciki basu shiga wannan masalakar amma imamiyya da wasu daga cikin mu'tazila suna cewa sahabbai sun yi kuskure wajen gabatar da Abubakar akan aliyu to wannan ba kafurai bane da su da wasu daga cikin basu kafurta sahabbai da su da wasu cikin mu'tazila dan saboda ya halitta a ce wani shi yayi cancanta amma kuma kawai daga gabatar da wanda yayi cancanta sai a zama kafuri yanzu an hada muku shugabanni a ce zabe ne za a yi da malam Murtala da malam Suleiman da malam Sumailu ku zabo daya sai kuka taho wajen kuna da tabbas cewa malam Murtala yayi cancanta to kuma sai kuka zabi Sumailu kawai a ce kun kahurta kawai dan kun gabatar da al-fadil al-mafdul al-fadil daga yin wannan kawai sai kahurta to wasu daga cikin mu'tazila sun ce kuskure dai suka yi ba sun kahurta ba wannan a wajen su wannan hadisin hujja ne akan su nan akwai tabbatar da farlata aliyu akan cikin sahabbai yace wala na'rud fihi likawnihi afdal min ghairihi aw mislihi wa laysa fihi dalala listikhlafihi a cikin nan babu dalili akan cewa aliyu halifan annabi ne dan annabi sallallahu alaihi wasallam yace hina stakhalafu fil madina fi gazwati tabuk idan mutun ya nura da sababin fadar maganan ne ma zai gane cewa ga abinda annabi yake ni nan gurin annabi Musa da zai tahi bulaguro ne ganawa ne da Allah yace ma annabi Harun dan uwan shi ka zama na halifa na cikin mutane na to annabi nan da za a tayi tabuka ne ya bar aliyu halifanci yace mishi anta min nibi manzilata haruna min musa daidai kake da matsayin annabi Harun a wajen Musa kenan yadda annabi Harun da zai tahi bulaguro haka ya bar Musa kai haka ya bar dan uwan shi Harun to ni ma zan tahi gazo ta tabuk haka na barka halifanci kenan ga halifanci ne na da ran shi yana nan bulaguro yayi ya bar mushi halifanci kuma haka akai kuma gashi na ɗan uwantaka yake nihi yace wai ayidu haza abinda ke karfafa wannan cewa Haruna wanda aka kamunta shi bayan ba halifa bane na Musa bayan annabi Musa ya rasu bari ma tarihi ya nuna annabi Haruna kin shi ya rasu ya riga annabi Musa rasuwa kenan ka gani annabi Haruna shi ya bar duniya ma kahin annabi Musa ba zai nunin ba cewa wannan annabi yake ni kahin rasuwar shi ma wajen shekara 40 bayan annabi Haruna ya rasu da annabi Musa ya rasu akan mashahuriyar magana ga malaman tarihi da kissa suka ce inna mustakhalafa hina zahaba limiqati rabbih lil munajat ya bashi khalifanci lokacin da ya tafi ganawa kamar yadda muka yi magana Nuruddin Sindi yake cewa alatar da ba zaka yarda baka kasance matsayin annabi Harun da Musa nan gurin mun ga ya kawo shi lokacin da ya bashi halifanci a Madina lokacin da zai tafi Tabuka dalilin magana dukkan an bi kissar za a gano hadisi ma'anar shi kyarara ta huto waje ta huto hili anan gurin annabi alaihi salatu wasallam da za shi yakin tabuka sai bar aliyu cewa ka zamana halifa na ka tsaya ka tsare kai ba zan mutahi da kai ba ka tsaya halifa a cikin garin madina dan ba a tahiya a bar garin ba kowa sai mata da yara to anan sai aliyu yake cewa za a tahi a bar ni cikin yara da mata yake ganin kamar shi na kasa ne sai annabi sun tahi yaki shi kuma yana nan cikin mata da yara to anan sai annabi ce miji ba zaka yarda baka kasance a matsayin annabi haruna annabi harun da annabi musa a wajen annabi musa kenan nan yadda annabi haruna musa da ya tahi ganawa da Allah ya bar annabi musa halifanci ya bar dan uwan shi halifanci kai ma haka nan ne zaka kasance kana da farala barin naka ma yana da farala yana da daraja ba wai sai an tahi jihadin da kai ba zaka samu ladan yace shine halifantar da shi lokacin da ya tahi duwa da yace matar da bi anni anzaltuka minni fi manzilin kana zalikal manzil haruna min musa wa laysa fi hadha alhadith ta'arrud li kana khalifatan lahu ba'dahu a cikin nan kyarara injinuruddin sindi babu ambatar cewa zai kasance halifa bayan shi yace taya za a yi annabi haruna ya kasance halifan musa bayan ma ya riga ya shi mutuwa da shekara 40 wanda shi in aka dauki man gane ɗan shi'a aka ce aka zabu filmin kudu sun yi kowa ƙarya wajen turo naƙali na abin nan na nasi wa asfafin nasu filmin aqul kuma sun yi kowa hauka wajen abin da zai zama hankali za a sa haruna yake cewa haddasana ali al-imam yake cewa afan haddasana ali ibn muhammad haddasana abul has husayn akhbarani hammad ibn salma an ali ibn zaid ibn judan an adi ibn sabit an al-bara ibn azib qala yake cewa aqbalna ma a rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi allazi hajja mun taho tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hajjin shi da yayi haji fa nazala fi ba'd ad-dariq ya sauka cikin wata hanya fa amara salatu jami'a sai umarni cewa a salatu jami'a haka ake wa dan ana so a tare sallah ba a yi kiran sallah ba fa akhadha bi yadi ali sai kama hannun ali fa qala sai yace alastu aula bil mu'minina min anfusihim shin ba ni ne cancanta dacewa ga mu'mine ba ga karan kansu ma qalu bala suka ce eh haka ne yace alastu aula bi kulli mu'minin min nafsi ba ni ne cancanta ga kowane mummuni ga karan kanshi ba kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul ahzab qalu bala suka ce eh haka ne qala sai ce fa haza wali man ana maulahu wannan masoyin duk wanda ne masoyin shi ne yana rike da hannun aliyu yace allahumma waliman walahu Allah ka so wanda ya so aliyu allahumma adiman ada Allah ka ki wanda ya ki shi wannan hadisi ne wanda yake sahihi ne hannun gurin da al-Imam al-Busairi ya raunana shi dan saboda samun Ali ibn Zaid ibn Judan wanda an yi sabani wajen kasancewar shi sika ne ko da ifni nan gurin da yake cewa da ya sauka a cikin wani bangaren hanya shine a gurin Gadir Qum wanda ya zo da mu'jama shi yasa hadisi wannan shi'a zakai suna ji da wannan hadisin suna kiran shi da hadisin Gadir Qum dan a can aka faɗi magana a can aka faɗi wannan zancen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa guri ne wanda yake a gurin Jihufa tsakanin harami guda biyu anan gurin da yake cewa alastu aula bil mu'minina ma'anar shi shine shin ni ne ba ni na cancanta ba da kauna da girmamawa da ikhlasi matsayin ma'aihi ga dan diyan shi annabi yana fadakar da su gami da fadar annabi sai su fadar Allah yake cewa azwajuhu ummahatuhum wannan cewa shine wali masoyin wanda na so shine alwala shine masoyi wali man maulahu yani wa ala haza fa hadha alhadith anan gurin ne wannan hadisin yace laysa lahu ta'alluqun bil khilafa aslan bayyada alaka da halifanci kama za a mace rafida kama yadda ɗan shi'a suke rayawa su suke gani wai dullu alaihi abinda ke nuni a wannan cewa Abbas da Aliyu ma fahima minhu zalika su ma da aka gaya ma magana ba su fahimci haka ba wanda aka gaya ma magana ma cewa shi Aliyin kanshi da aka gaya ma haka da ya fahimci haka bayyayuwa an abin da shahi magana annabi ne ba ruwansu da mujamala inda Ali ya fahimci wannan da shi zai nemi shugabancin dan zai ce ga shi annabi ya ce ni na cancanci halifanci amma shi ma bai fahimci wannan kalkashin nassin ba kuma ku daga baya ku zo ku fahimci cewa halifanci ake nihi haka nan al-Abbas shi ma bai fahimci wannan ba su da suke zuriya su ne da sun fahimci wannan da ƴan uwan shi da su ce a halifancin nan annabi ya tabbatar ma Aliyu bai kamata ba a ba wani yace taya za a yi balle gashi Abbas din ma shi ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayo wannan lamarin cikin mu yake ko kuma cikin wasu mu in ka rasu sai a faqala lahu ali yace in man ana fala yudina ahad in ya hana mana ba wanda zai ba mu ko kamar yadda ya faɗa hadisi na dai kenan wannan dai a takaice bayyana alaka da zancan halifanci amma ɗan Shi'a sun dauke shi suna abun gakin shi alakanta shi da magana halifanci wanda ba haka nan bane hadisi na 117 al-Imam yake cewa haddathana Usman ibn Abi Shayba haddathana Waqi'u haddathana ibn Abi Layla haddathana al-Hakim na Abdurrahman ibn Abi Layla qala yake cewa kana Abu Layla yasmuru ma'a Ali Abi Layla ya kasance yana yin hirar da daddare tare da Aliyu as-samru shine hirar da daddare fa kana bacan Bukhari ya mana babu samru bil layli baban hirar da daddare gashi wanda hamu kawo misalin wannan misalin shi a cikin Qur'ani ga kalmar cikin suratul anbiya ne ko samiran tahajurun samiran kuna hirar dare kuma tahajuruna kuna kaurace ma wannan Qur'ani na'am wannan ba as-samaru ba bil layli hira cikin dare ma a Ali yace tare da Aliyu da daddare fa kana yalbasu siyabu sayfi fi shita ya kasance yana sanya tuhahi na abun nan na sanhi a cikin na zahi a cikin sanhi wa siyabu shita fi sayfi da kayan sanhi cikin lokacin zahi fa qulna sai muka ce law sa'altahu da ka tambaye shi fa kala sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'asa ilayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko zuwa gare ni wa ana armudul aini ni ina ciwon ido yawm khaybar rana khaybar qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin allah inni armudul aina ni ina ciwon ido armudul aini ci ido na ciwo yake mudafu ilayhi yace fatafala fi aini sai annabi yayi butsi yayi tohi cikin idanuwana summa qala sanan yace allahumma zhab anhu al-ar allah ka tahiyar mushi da zahi yace walbarda da sanhi kala sai ce fa ma wajadtu harran wala bardan ba'da yawma izin tun daga wannan ban taba jin zahi ba ko sanhi duk irin tsananin darin da ake banna jin shi duk irin tsananin zahin da ake baye jin shi sai ya sa rigar dari ana cikin zahi ya kala yake cewa abu asanna rajulan yuhibbullahi wa rasuluhu lalle zan aika mutunan da Allah yana yuhibbullahi yana son Allah da manzon shi kuma yuhibbullahi wa rasuluhu Allah da manzon shi suna son shi laysa bi farrarin ba mai gudu bane yace fa tasharrafa lahu an-nas mutane duk kowa mai kauyen shi fa ba'asa ila ali sai ya kira aika zuwa ga ali fa adahu iyahu ya bashi wannan tuta ta zuwa yaki hadisi ne hasan nan gurin da yake cewa zan aika yana nihin al-qitalu ahlul khaybar zuwa yakar ɗan khaybar wanda ya kawo shi cikin abin nan kitabut tauhid fa asbaha an-nas yaduquna fi laylatihim mutane su sahabbai suka kwana suna ta cewa ayyuhum yudaha wa za'a ba ma suka kwana suna tattauna da sahih annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kirayo Ali wanda shi bayanan ma aka yi magana nan yana mana nuni akan farala ta Ali radiyallahu ta'ala an wanda wannan yake nuna mana kuma kai tsaye mu'jiza ta annabi alaihi salatu wasalam duk abinda aka ce annabi yayi addu'a to sai kaga asar kin addu'an nan tashi alaihi salatu wasalam hadisi na 118 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn musa wasidi haddathana mu'alla ibn abdurrahman haddathana ibn abi zib an nafi an ibn umar qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-hasan wal husain sayyida shabab ahli janna hasan da husainu shuwagabannin samarin aljanna ne wa abuhuma khairum minhuma baban su kuma yahi sa alkhairi nan hadisin al-hasan sahihi ne al-imam al-busairi ya ce hakim ya hudo cikin mustadrak ya sahaha shi nan da yake cewa shugabanni ne na matasan aljanna an tambayi Nawawi akan ma'anar wannan hadisin yace yana nihin sune shugabannin dukkan wani sarmayin da ya mutu yana sarmayi kuma ya shiga aljanna dan saboda fa innahuma tuwfiya huma shaykhani dan su sirrinsu suna tsaki eh da suka tsuha yace wa kullu ahli jannati yakununa abna'u salasun wa salasin da yan aljanna suna yan shekara 33 yace walakin la yalzamu kaunu sayyidu fi man yasuduhum faqad yakunu akbaru sunnan bai yiwa ya kasance a ce shugaba ya kasance yana daidai da wanda ya shugabanta yana iya kasancewa ya hisa shekaru yana iya kasancewa yana kasa da su cikin shekaru wannan la yajuz an yuqaru bai halitta ba a ce maganan nan an hade ta lokacin da suna samarin dan wannan jahilci ne ga zahiri kuma da kuskure dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu da hasan da husaini busu ma kai shekara 8 ba kenan nan baza a kirasu da samari ba kenan yana nihin cewa duk wanda ya mutu yana matashi ake nihi nan gurin kuma da aka ce an raba yan aljanna aka ce samarin aljanna matasan aljanna idafa ce bayaniya dan saboda yan aljanna dukkan su samari ne babu tsoho a ciki babu ajuza a ciki balle har a ce yan su shugabannin samarin ne he ana nihin shugabannin samari ne na aljanna a wannan lokacin ba makawa a hudu wannan idan aka ce annahu ma sayyida kullu mamma tashaban shugabani ne dukkan wanda ya mutu sarmai kuma ya shiga aljanna wannan bai yiwa a ce kuma tila su suna matasan suka mutu dan wannan bai inganta ba waki iya ƙaryata wannan yace warada bi annahu la wajha hina zili taqdi fadli ma ala mamma tashaban hadisi na 119 al-imam yake cewa haddathana abubakar ibn abi sheba wa suwaid ibn sa'id wa isma'il ibn musa قالوا سكتي حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن هبشي بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم زان الله صلى الله عليه وسلم يناتيوا علي مني علي دغغريني يكي وأنا منه نما دغريش نكي ولا يؤدي أني إلا علي با وندكي سبكي من وانا أبو سي علي وند ياي كما ياي مددين سي علي وانا حديثي ني حسن ترمزي حسن شاك الإمام الألباني ديكي تيوا سي علي نان ينا نهي اللوكة تند kamar yadda muka faɗa yan uwa dukkan hadisi in mutun zai dauke shi ya yanke shi ko ya dauke shi a karan kansa shi daya to har abada zai ta muguwa fahimta irin ta yan shi'a da sauran tawaifud dalla ko kuma kuskure na wannan ya shahara wajen malaman mu na zauri sai a rika cewa hadisin nan karatun hadisin nan shi yake batar da mutun maganar annabi sallallahu alaihi wasallam hashahu ta kasance ta batar da mutun sai dai wanda ya dauke ta ya fahimce ta ba yadda malaman hadisi suka hauda ba fahimtar masala karkashin hadisi abu ne wanda yake mai wahala yana buƙatar dogon bincike ko cikin malaman hadisi to shi yasa duk lokacin da in ya zama daga ciki akwai hada kan hanyoyin hadisi da koma zuwa ga sababin hadar magana duk magana an fade ta baka san sababin ta baka san dalilin ta ba sai ka dauke ta zata yi sababin bacewa da yawa shi yone ɗan shi'a suke suka samu wannan nan gurin wannan duka shine yasa ya bace amma dai kasance bai da makamin na kirki na bincike cikin ilimin hadisin duk wanda zai wannan la shakka bace ya zai kuma menene za a ba a kashaku akan wannan duk wanda zai dauka ce ta karan kanshi ya dau Bukhari ya dau Muslim ya dau sauran kutubus sunna yace ya karanta daga kwakwalwar shi da kwakwalwar shi ba gaban malamai ba abinda malamai suka ce ba to wannan la shakka zai bace to amma wannan zai zama suka ga hadisan zai zama suka ga shi da ya zamana bai cancanta bai je dauke su yake dokan hukunci akan shi yasa duk wanda zai ce ai annabi ma yace kaza zaka dauko hukunci kalkashin hadisi to ka tabbatar da kana da sharhi da ya nuna cewa wannan hadisin abinda ka dora shin nan haka malaman sharhi suka dora shi akan wannan tasha nawa zai kasance mutun zaka je yana kawo hujja da wani hadisi kan wata mas'ala hadisin kwata kwata ba wannan magana yake zance ba hadisin yayi nan shi yayi nan larabcin ne kawai yan nura ya kalla to wannan ma ilimin hadisi yana da wannan mushkila wanda kuma za a ce ba mushkila bace wanda bai karance shi bane zai kasance yake da wannan mushkila yanzu misalin wannan hadisin da yake cewa ba wanda zai yi wani abu duk wanda zai kasance ya fahimci hadisin kirar annabi alaihi salatu wasalam ya hade shi yadda yake to wannan shine zai karanta hadisin ya gamo dukkan hanyoyin shi wannan magana annabi ya hade ta ne lokacin da aka farranta haji da annabi ya umarci abubakar yayi haji tare da mutane sannan sai ya tura aliyu a wajen mushrikai cewa ya je ya bi bayan shi ya karanta musu suratu bara'a to daga cikin al'adar larabawa babu wani wanda zai zo ya isar da magana ta shugaba he wani wanda ke cikin dan zuriyar shi wanda ba zuriyar shi bane ba ya zo bai isar musu da sakon sarki da sakon shugaba kuma ba cikin kamar yanzu dai a ce wanda ba mai magana da miyan sarki bane ya zo kawai ya je ya ce kaza dole yanzu sarki zai tura wani yayi magana da bakin shi sai ya tura wanda kowa ya yarda ya san cewa eh wani shi yake magana da miyan sarkin ba kowa ba kenan shi yasa annabi he tura yake cin shi ba wanda zai isar muni sakon wannan sai kai kenan dan saboda shine zuriyar yake da abun nan zumunci da annabi alayhi salatu wassalam nan afwan sai gon nan yake cewa la yu'addi anni mun kare shi yana 120 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn isma'il ar-razi haddathana ubaydullah ibn musa anba'ana al-ala ibn salih an al-minhal an abbar ibn abdullah qala aliyu ana abdullah akhbarana abdullah wa akhu rasulullah sai kai yake cewa ana Abdullah ni bawan Allah ne wa akhu Rasulullah sallallahu kuma dan uwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana Siddiqul Akbar kuma ni ne Siddiqi na gaskiya mai girma la yaqulu haba adiba wanda zai faɗi wannan kalma bayana illa kazzaban sai makariyaci sallaitu qabla an-nas bi sab'a sinina nayi sallah bayan kahin mutane da shekara 7 wannan Aliyu Allah ya rada shi yake faɗa wannan amma wannan hadisin batil hadisin ƙarya ne Al-Imam Al-Albani yake cewa wannan hadisin ƙarya ne Abbad ibn Abdullah da'if ne haka Zahabi ya faɗa cikin At-Talhis hadisin me yasa daga jima zaka ji ya sha bambam da tawadu'un sahabbai Ali ya huto na faɗin wannan magana kuma waki in rayuwa zai ƙaryata cewa yayi sallah kahin mutane shekara 7 a ina akai haka a ina akai wannan yace Muhammad ibn Yahya ibn Amr ya rawato shi cikin musnad din shi ta hanya Abi Tahaya daga Ali ibn Abi Talib da sanadin shi da matanin shi a ƙarshen ya ƙara yake cewa rajulun fa asabatu hujinna wani mutum ya tashi ya hudu wannan kalmar sai ya haukace tunda Ali wai yace duka wannan yana cikin hadisan da ƴan Shi'a suke rikasa suna kururuta su a cikin khasa'is da na Ali Zahabi cikin Al-Mizan yake cewa haza kazibun ala Ali wannan ƙarya ce aka ma Ali inji Zahabi yake cewa ba mai fadatta sai ni yace jumla daga cewa wai annin as-siddiqul akbar ba mai fadatta sai bayana sai makariyaci amma zahirin magana yayi istisna'i ne cewa bayana bayan Abubakar Siddiq dan Abubakar Siddiq ai mun tabbatar da ya yi shi fadla wanda take tabbatatta takeice hadisin bai da inganci da yake cewa nayi sallah kahin mutane shekara 7 mai yiwa yana nihin cewa da musulunta yana karami wa sallafi sunni sagar yayi sallah cikin shekaru na yarinta duk wanda yayi sallah a lokacin da suke cikin lokaci tare da shi ya musulunta ne a cikin shekarun shi da tawjihi dai da suka yi wanda ba mu bukata kashi ma tunda hadisin bai inganta ba hadisi ne na ƙarya hadisi na 121 al-Imam yake cewa haddathana Ali ibn Muhammad haddathana Muawiya haddathana Musa ibn Muslim an ibn Sabit wa huwa Abdurrahman daga Sa'id ibn Abi wa Sa'd ibn Abi wa Qas kala yake cewa kadima Muawiya fi ba'di hajjatihi Muawiya yazo cikin wasu daga cikin hajjin shi fa dakhala alaihi Sa'dun sai Sa'ad ya shigo mishi fa zakaru Aliyan suka ambaci Ali fa nala minhu sai ya ci mutuncin shi fa gadiba Sa'ad yayi hushi in an ce nala min fulan shine ya ci mutuncin shi ba samu ba kalmar samu ba in tayi ta'addi da minhu wa qala taqulu hadha li rajulin sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kake fadar wannan magana ga wani da naji wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mun kuntu maulahu fa aliyu maula duk wanda ya kasance masoyin shi ne to Ali masoyin shi ne kuma naji shi yana cewa anta minni bi manzilati harun min musa illa annahu la nabiyya ba'di wa sami'tuhu yaqul naji shi yana cewa la udhi yana ra'ayat al-yawma kuma nan can baya a wanda mu hada ba ƴan Shi'a sun da daga cikin wata firqa cikin ƴan Shi'a wanda suka ta cewa Ali annabi ne wannan hadisin shi suka rika cewa anta minni bi manzilati harun min musa annabi harun annabi ne kenan suka ce to tunda haka ne Ali ma annabi ne da wannan nasin suka dauka to amma wannan ƙarin ci gaban hadisin kamar yadda muka faɗa hada hanyoyin hadisi shi yake sa mu shi fahimta salimiya sahihiya da annabi ya faɗa kamar ya san zasu yi wannan da'awar sai ce illa annahu la nabiyya ba'di kuma sahihiyar ruwaya ce yace yuhibbullah wa rasuluhu zan ba da tuta ga mutunan da Allah yana son Allah da manzon shi kuma duka aka faɗa kan Ali wanda Muslim ya hudu wannan hadisin kamar yadda hadisharhin hadisan duka su ya gabata a ciki amma nan ya gama su ne gabaki daya ya fada yake cewa a cikin an-nihaya yace al-maula ismu ne yana abkuwa ga ismu ga jama'a masu yawa yana zawwa ga ar-rabbu al-malik ubangiji mamallaki ana ce mishi al-maula as-sayyid shugaba ana ce mishi al-maula al-mun'im wanda ya maka ni'ima ana ce mishi al-maula haka al-mutaq bawan da ka yanta ana ce mishi maula shi yasa aka ce fulanun maula fulan ikramata maula ibn abbas والناصر والمحب ده مي تيمكو كچي فلان مولاه معنا مي تيمكا مشي ني التابع مبي والجار ده مقبتي ده ابن الام ده الحليب ده السهر سريكي ده العبد باوا ده المؤتق ده المنئم عليه دكان wannan gabaki dai kalmar maula ha take daukan su to wannan hadisin yahmul ala aksarul asma'il mazkura ana daukan shi akan mafi yawaicin sunayen da aka yi ambata shafi'i yake cewa abinda annabi yake nihi nan wala'ul islam walici na musulunci nan kamar yadda Allah yake cewa zalika bi anna Allah maula allazina amanu anal kafirin la maula lahum yace wakila wasu suka ce sababin wannan anna Usama qala li Ali Allah ya rada shi Usama ya ce ma Ali Allah ya rada shi yace lastu maulaya inna ma maulaya kai ba maulana bane maulana shine manzan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu wannan magana kenan magana tana da sababi wa manaqibuhu kasira yace abinda ke dai nuna mana faraloli da darajoji na Ali masu yawa ne har al-Imam Ahmad yake cewa lam yun qalli ahadun min as-sahaba ma nuqila fi Ali li Ali cikin sahabbai babu wanda aka hikaito hadisi masu yawa kan faralar shi kamar yadda aka kawo cikin sha'anin Ali inji Ahmad dan Hanbal wa qala ghayruhu wasan su suka ce sababu ta'arruduhu bi bani umayya lahu wannan sababun hadawar magana dan bani umayya sun bujiro mushi fa kana kullu man kana indahu ilmun shay'un min manaqibihi dalilin da yasa Ali cikin hadisi aka samu masu yawa cikin sun hi yawa hadisan yaban shi sun hi yawa cikin hadisan dake yaban faralar sahabbai dan saboda shi an samu makiya bani umayya wanda suka bujiro mishi suna ta cin mutuncin shi to wannan sababin yasa sahabbai duk wanda ke da hadisan faralar Ali sai ya fade su sai ya amayo su kenan wannan dalilin yasa hadisan bayanin faralar shi suka yi yawa sama da sauran sahabban su wanda bukata bata kama ba shi yasa al-Imam an-Nasa'i Allah mashi rahama ya ma khassa bihi shi yasa yake bance shi da farala da hadisan da suka zo farala Ali ya kawo su Nasa'i Allah mashi rahama yayi littafin da ke cewa fadailu Ali wanda ya kawo duk hadisan da ke bayanin farala Ali littafi guda wanda dalilin wannan wasu suke nasaba al-Imam an-Nasa'i an zamanin shi cewa ya dan shi'a ne dan yayi littafin fadailu Ali kuma ya zauna da su ya tabbatar musu cewa shi ba dan shi'a bane na gaba sai fadlu zubair radiyallahu anhu farala ta zubair Allah ya rada shi hadisi na dalili da na'am nan gurin muawiya wai nalamin ali radiyallahu anhu ka gana aka ce qadima muawiyatu shine fa'ili muawiya ya zo fi ba'di hajjati cikin wasu hajjin shi fa dakhala alaihi sai shigo wajen shi Sa'ad Sa'ad ya shigo wajen Muawiya fa zakaru aliyan su duka biyin sai suka ambaci Ali fa nala minhu kenan Muawiya shine ai wanda suke da wata magana tsakanin su ba Sa'ad ba Sa'ad ba hu abin da sai yau shi a ciki dan sun ga yayi littafin fadailu Ali yau ai mu a cikin mazhabi na ahlus sunna babu zancen cewa Aliyun dan su suna cin mutuncin sun wuce gona da iri kuma ba wannan zai sa ba su ko malamai su ce ai su ma sun huta harkashi kamar yadda kristoci suka dauki annabi Isa dan Allah ne ko Allah ne mu kuma sai mu rika cin mutuncin shi dan mu mai da wannan a wajen mu annabin Allah ne yana cikin manzanni na Allah amma kuma abinda su suka tai ba haka nan bane haka ne a cikin musuluncin ma Ali yana da faralashi yana da daraja shi duka ga hadisan da ke nuna faralashi zan sauko insha Allah littafin fadailu Ali in ana samun shi a wannan a maktab a saman abun nan net in aika shi kuma wannan ba shi yake nuna ba cewa ya koma dan shi'a fad a lokacin shi ma haka ta faru kuma ya warware wannan shi al-Imam an-Nasa'i kin fadala Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu hadisi na 122 al-Imam yake cewa hadathana Ali ibn Muhammad hadathana Waqi'u hadathana Sufyan an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an Jabir daga Jabir yake cewa annabi ya ce yawm quraiza ranar quraiza yace man yi a cina bi khabar alqawm wa zo mana da labarin mutanen fa kala Zubair sai Zubair yake cewa ana ni ma'ana labarin kahurai shi yasa kashi da ma'arifa alif wal lam dan sun san wa ake magana fa kala sai yace man yi a cina bi khabar alqawm wa zai zo mana da labarin mutanen fa qala zubair ana zubair yace ni haso uku dan ana tsananin tsoro kowa yana tsoron ya ayyana kanshi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa li kulli nabiyyin awariyun kowanne annabi yana da tataccen mabiyi wa inna hawari zubair tataccen mabiyi na shine zubair ibn al-awwam abin da ya jawo mushi farla hadar wannan abin wannan jahar mutar da yayi hawariyin da idafa ne hadisi na 123 al-Imam yake cewa haddathana Ali ibn Muhammad haddathana Abu Muawiya haddathana Hisham ibn Urwa an abihi an Abdullah ibn Zubair an Zubair daga Zubair yake cewa qala yace laqad jama'a Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abwayhi yawm Uhud annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada mun ma'ayhon shi yace hansa shi ma'ayhon shi guda biyu ba wanda annabi yace ma fidaka abi wa ummi banda shi wanda wannan hadisin Bukhari ya huddo shi ma'ana ya ce mishi anta mafadiyun bihima wal maqasudi bi abin da yake nihi da wannan at-tashrif wa ta'zim girmamawa da mutunta shi wa fihi jawaz al-madhi fi hurud al-madru mamdu a cikin wannan akwai halaccin wanda zaka yaba ka yabe shi a gaban shi ma in kana a halin in ya dace da wannan kin dan ka yabe shi a gaban shi kuma jiji da kai ba zai shige shi ba babu lahi gashi a gaban shi annabi ya yabe shi na gaba al-imam yake cewa haddathana hisham ibn ammar wa hadiyatu ibn abdul wahhab qala suke cewa haddathana sufyan ibn uwayna an hisham ibn urwa an abihi qala yake cewa qalat aisha wa aisha take cewa ya urwa ya kai urwa kana abuka babanka ya kasance min allazina sajabulillahi war rasul min ba'd ma asabahum alqar abubakar wa zubair abubakar da zubair suna cikin wanda suka amsa ma Allah bayan rauni ya same su nan gurin abin da yake take tabbatar mishi ma'ana faralasu wanda bayan sun samu rauni suna cikin rauni kuma Allah da ya kara kiran cewa a kara huta a koma jihadin kuma suka huta kissa su kuma maluma ce sanan naci tana da tsawo ina ga bakin shi ne kenan hadisi kenan wajen guda uku wanda suke nuna mana faralata abin nan ta Zubair ibn al-Awwam sai Talha ibn Ubaydullah radiyallahu ta'ala an na 125 yake cewa haddathana Ali ibn Muhammad wa Umar ibn Abdullah al-Awdi qala yake cewa haddathana Waqi'u haddathana Salt al-Azdi haddathana Abu Nadara an Jabir anna Talha tamarra 'ala an-nabi Talha ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yake cewa shahidun yamshi 'ala wajhi al-ard shahidi ne yake tahiya a ban kasa nan gurin aka ce li annahu qad zaqal maut fi sabilillah huwa hayyun amma qila mutu qabla an tamut dan saboda shi ya dandane zahin mutuwa yana tahiya a ban kasa ko kuma ana nihin cewa al-ghayuba an alimu shahada bil istighara fi zikrillah wa lakutuhi wa qila suka ce zaqa alamul maut fillah wa huwa hayyun huwa lima zaqa min ash-shara'i saboda tsananin da ya dandana a cikin sha'anin Allah hadisi na gaba al-imam yake cewa haddathana ahmad ibn al-azhar haddathana amr ibn usman haddathana zuhair ibn muawiya haddathani ishaq ibn yahya ibn talha an musa ibn talha an muawiya ibn abi sufyan yake cewa nazara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila talha an-nabi ya kalli talha sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce haza min man qadana abuhu wannan yana cikin wanda bukata su tabbiya minhum man qadana abuhu wa minhum man yantazir yana daga cikin wanda bukata ta su tabbiya yace ma'ana ya cika alwashin shi alwashi da ya dauka mu Allah kuma da yayi niyya kan cewa zai mutu fi sabilillah ko ya yaki makiya Allah mafi tsananin yaki hakika ya mutu ko kuma yayi yakin kamar yadda aka gani haka ce wa kana fi sahaba man azmu ala zalika wanda cikin sahabbai suka yi niyyar wannan akwai Talha hadisi na gaba al-imam yake cewa haddasa wancan hadisi ne Hassan al-imam yake cewa haddathana Ahmad ibn Sinan haddathana Yazid ibn Harun anba'ana Ishaq an Musa ibn Talha qala yake cewa kunna inda Muawiya mun kasance wajen Muawiya fa qala sai yake cewa ashhadu la sami'tu ina shaida wallahi naji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa talhatu mimman qadana habu talha yana cikin wanda bukata su tabbiya wanda Allah yake fada hadisi na 127 al-imam yake cewa haddathana wancan Hassan ne haddathana Ali ibn Muhammad haddathana Waqi'u an Isma'il an Qais yake cewa ra'aytu yadu Talha shala naga hannun Talha ya shanye wa qabiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm Uhud wanda da ita ya ba annabi kariya ranar Uhud nan yana daga cikin abin da yake da anna Talha istashhada yana nuna cewa Talha yayi shahada ya mutu tare da rayuwar shi la arda nasahu lil qatl ba wa ya bujira da kan shi ga mutuwa ba ya sanya ta fida'i ne hansa ne ga annabi alaihi salatu wasalam kamar cewa ya biya bukatar shi Talha yana daga cikin ja'al nafsahu yawm Uhud wiqayatan lin nabi ya sanya ran shi ba da kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ranar Uhud wanda dalilin ne aka buge ta aka kai mata wannan takobi ta shanye hatta jaraha fi jasadihi min bayna ta'anin wa darbin sai da jikin shi yayi rauni dan saboda suka da bugo da kafure suke mishi ranar Uhud wa rama bid'an wa samanun jaraha aka mishi giwa wajen 80 da wani abu da suka wa kanat as-sahaba iz zakaru yawm Uhud eh sahaba duk lokacin sahabbai aka ambace Uhudu yakin Uhud sai su ce zalika al-yawm kulluhu li Talha dukkan wannan rana ta tabbata ga Talha ta Talha ibn Ubaydullah saboda wannan abun da ya tabbatar na abun gakin ba da kariya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yake cikin littafin Al-Ma'at al-Imam Sindi yake cewa ashalla shine ya bisa hannun shi ya bushe dan saboda yadda ba da kariya ga Annabi alaihi salatu wassalam nan zan mu takaita rangance da wannan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure kuma Allah ya mana gafara kenan shi nan gurin kuma sunan ibn Majah ayi babba alama akan shi radda Allah madaukin sarki yasa aka komo kanshi mun san inda muke san mu tashi fadail fadl sa'ad ibn abi waqas fadlata sa'ad ibn abi waqas wannan imam samu kaman minti ko 15 akan shi